Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Sulaiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu je.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya wato infertility a turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taba daukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu. Ta gefen mace, matsalolin na da yawa, zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan.
Wato al'adanta bata ganin shi kowane wata kenan?
Bata ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala. Wasu kuma al'adan nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗu a samu juna biyu din. To su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan koda watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na dadin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali. Yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility. Wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne. Sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an yi bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba to ba a san me matsala ba. Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complaint din ka samu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata 6 za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba once muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1 wannan dole ne za mu fara bincike akan ta amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin da yanda ya kamata su sadu kamar so uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai inda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18 misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan. Ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1 ko kuma in shekarunta sun dare 30 35 kuma aurenta ya wuce wata 6 to zamu fara bincike amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki mani kawai za su kawo mana mu kai lab mu gada inda muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin bane sai mu fuskanci na mace mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da zamu yi wanda suna da ciwo inda misali na, wanda zamu fara da ita na mace shine zamu dauki jinin ta mu duba hormones enter inda ya normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa hadda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone inta normal zamu iya ce wata ce ta yi HSG wannan shine wanda zai duba hanyar da kwayayen haihuwa suke wucewa HSG shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu
to likita kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da dai kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma ƙasa da 35 a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala
a mata dai daga shekaru 35 dun kwayayen jikin mace suna raguwa quality suna raguwa yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina quality su ya ragu sannan a maza din gaskiya shekarun su yafi na matan yawa dun zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau
wani lokacin zaki ga mata sai ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar
matsalolin wannan suna da dan dama amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defects watakan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi bai hormone din bai producing din shi yanda ya kamata ba cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa inda babin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kaman tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har babi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare wayannan biyun sune wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa
to likita kamar misali idan har mace tayi ciki su daya ya zube tayi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har tazo asibiti na ukun zai zauna
in tazo asibiti yawanci abin shawaran da muke ba su in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube zamu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din bayan mun yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata zamu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalan naki ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni so duk wayannan zamu yi wa matan bayani akai gashi kuma mu dauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yadda Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne zamu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai tata hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a bude wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita to wannan zamu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsala samu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna.
To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai ki ga ba ta jin dadin rayuwarta ta ga kamar ko ita tayi wani laifi ko wani abu makamancin haka.
Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji. Zaka iya mishi bayanin ga dalilin da yasa fa wannan abin ke faruwa. Indai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa ga kuma yanda zamu iya yi. Akwai wasu kuma wanda ba lalle bane dama ba wani matsala bane fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba. To wannan of course zaka yi involving mijin. Zaka yi involving iyayenta, ƴan uwanta su bata kulawa da ya kamata. Wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa har yanzu bata haihu ba a mini damuwa kuma yawanci a ringa cewa daga gefen mata ne. Once I identify cewa ga problem din za iya gaya mata abi kuma yanda za iya treating din shi. In kuma ba abinda za iya treating bane still tunatarwa akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu. Wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma bada treatment shine muke yi.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Ba mai roƙe da ni na ta wuce. A sai da ke ka ce duniya ana ta wani sabi. Ba ana rawa kuji.